أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، ايها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya saki hada mu a wannan wuri a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka dangane da abin da ya shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata. Insha Allah, yau maudu'inmu zai kasance dangane da abin da ya shahi maganin riya. Ya zamu yi mu magance riya bayan mun ji irin matsalolin da take tattare da shi da irin hatsarin da take dauke da shi a cikin darussa wanda suka gabata, inda muka ga ayoyin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka, inda suka yi bayanai masu tsanani dangane da mai aiwatar da aikin riya, hakanan kuma da makoman mai aikin riya, da abubuwan da za su kasance tare da shi a ranar alkiyama, da kuma natija da kuma sakamako na ayyukansa. Kenan, lazim ne ya zamanto mun yi tunani dangane da wannan matsala na riya, wannan cuta na riya. Saboda kamar yadda muka sani a cikin darussa na akhlaq na kyawawan ɗabi'u, ana bahasi dangane da cututtuka. Cututtuka sun kasu kashi biyu: akwai cututtuka na jiki, akwai cututtuka na zuciya. Yanda jiki yake yin rashin lahiya sakamakon wata cuta da ta shiga cikinsa, ya zamanto ya raunanar da mutum, har ya kwantar da mutum, wani lokaci ma har ya kasance ya kashe mutum. Hakanan ma ruhi da zuciya su ma suna da nasu cututtuka, waɗanda za su iya sauraron da zuciya ya zamanto sun kashe zuciya, sun kawar da imani a cikin zuciya, sun kawar da yaƙini a cikin zuciya, sun kawar da ikhlasi a cikin zuciya, har ya zamanto mutum da samuwan shi da rashin samuwan shi don abu guda ne. Wannan zai sababa masa asara duniyarsa da lahiransa, wal a'udhu billah. Saboda haka, tunda al'amarin ya kasance hakanan, riya ma ɗaya ne daga cikin cututtuka na zuciya, ɗaya ne daga cikin cututtuka na ruhi, musamman masu haɗarin gaske, wanda suna iya su shiga cikin aikin mutum bayan ma mutum ya kammala aikinsa. Kamar yadda suke yiwuwa ta shiga cikin zuciyar mutum, cikin ayyukan mutum a lokacin da zai fara aikin, hakanan tana iya ta bi shi har ƙarshen aikinsa. Bayan ma ya kammala aikinsa da shekaru, sai zamanto riya ta zo ta shiga cikin wannan aikin, kuma ta kawo illa ga wannan aikin. Saboda haka, lazim ne ya kasance mun yi tunani dangane da magance wannan cuta, lazim ne ya kasance mun yi tunani dangane da magance wannan illa ta zuciya, wanda zai sabbaba rushewar aikin mutum gaba ɗaya, wanda zai kawar da kadaita Allah subhanahu wataala a cikin zuciyar mutum. Lazim ne zamanto mumini ya yi tunani kan wannan, kuma ya yi sa'ayin ganin cewa in har la samahalla an jarabe shi da irin wannan cuta, ya ga cewa ya zai magance kanshi. Lazim ne ya kasance mutum ya yi tunani dangane da illolin cuta, kamin ya san menene maganin cuta, kamin ya san wani hanya ne zai bi ya ga cewa ya magance wannan cuta din. Likitoci harkon abin da suke yi idan mutum baya da lahiya shine suna kokarin ganin cewa menene ya sabbaba masa wannan rashin lahiya, sannan su yi kokarin ganin cewa sun gano abin da zai maganin shi. In dai baka fahimci illa ba, ba inda za ka yi ka gane menene magani. Kenan, yana da kyau zamanto mun yi tunani wannan janibin janibin cutan zuciya, janibin riya, wanda muka siffanta da cewa siffa ce mummuna wadda take rusa imanin mutum, take rusa yaqininsa, take rusa ikhlasinsa, take kawar da shi daga hanya madaidaici, take sababa masa asara duniyarsa da lahiransa. Lazim ne zaman to mutum ya yi tunani dangane da illanta. Shin mutum lokacin da yake yin riya, me yasa yake yin riya? Me yake ingiza shi yin riya? Me yasa mutumin da yake riya yake son yin riya? Me yasa yake son yin aiki saboda mutane su gani? Me yake ingiza shi yin aiki saboda mutane su gani? In mun fahimci wannan illa din, to cikin sauki muna iya gane menene kuma magani. Amma duk lokacin da ya zamanto ba mun fahimci wannan illa din ba, yana da wahala ya zamanto mun fahimci menene magani. Muna iya mu yi tadabburi a cikin al'amarin mariya da kuma ayyukan mariya ce. Ta nan za mu iya mu gane illolin da yake sa mai aiwatar da riya yake aikata riya. Na farko dai mun yi bayani cikin darussa da suka gabata kan cewa riya tana da wasu rukunai guda uku wanda su ta hanyar waɗannan rukunan ne riya ta kawunu ta kasance. Kinan waɗannan rukunai su ne asasan ayyukan da abubuwan da sifofin da suke ingiza mutum ya zamanto ya aikata riya. Na farko mun ce ɗaya daga cikin rukunai masu muhimmanci cikin riya shi ne yin aiki saboda mutane su gani. Watan dafi ɗin abinda yake ingiza mutum zuwa aikata shi don mutane su gani. Idan mutane sun gani kuma, na biyu kenan ya zamanto sun yaba. Idan sun gani sun yaba, na uku ya zamanto an samu abinda yake cikin hannunsu. Kenan za mu iya gani mutum yana neman abin hannun mutane, mutum yana neman yabon mutane, mutum yana neman mutane su gani. Yana neman izza a wurinsu kenan, yana neman ɗaukaka a wurinsu. Wannan ya zamanto ya sababa ya samu abin da yake hankuri a wurinsu. Kinan waɗannan rukunan guda uku muna iya fahimta cewa waɗannan su ne illan da suke ingiza mutum ya ji aikata riya. Yakan ƙoƙarin yin aiki saboda mutane su gani don su yaba. Idan sun gani sun yaba, zai nemi abin hannunsu. Idan ya samu abin hannunsa, abin hannunsu, to buƙatar shi ta biya. Sai ya riƙa ihsasin izza, ya riƙa jin ya samu ɗaukaka, ya riƙa jin ya samu kusanci, ya riƙa jin ya samu daraja, ya samu huska a wurin mutane. To wannan illa ne. Tunda wannan illa ne kenan muna iya mu yi khulasan wannan illolin akan cewa abin da ya sa mai riya yake yin riya shine neman izza. Yana neman izza a wurin mutane. Ma'ana yana neman kusanci a wurin mutane da ɗaukaka da daraja a wurin mutane, yana neman yarda a wurin mutane. Saboda haka a nan wurin sai mu ce menene maganin haka. Muna iya fahimta cewa a lokacin da shi wanda yake riya yake aikata aiki saboda wani ya gani kuma ya yaba masa, sannan daga baya zamanto ya samu izza a wurin mutumin, ya samu abin hannun mutumin. Muna iya fahimtar ƙarancin tunanin shi wannan mai riya da kuma ƙarancin fahimtar shi dangane da iko na Allah subhanahu wa ta'ala da buwaya shi da hikiman shi da kuma karamcinsa. Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da komai a hannunsa. In mutum yana neman ɗaukaka ne, yana neman daraja ne, yana neman yarda ne, yana neman izza ne, yana neman ƙarfi ne, yana neman buwaya ne, to ya neme shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake da waɗannan abubuwan bizzat. Allah ta'ala bai buƙatan waɗannan abubuwan zuwa ga kowa, duk wani wanda ya same shi kuma wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu. Kinan lazim ne ya kasance mutum ya yi tunani kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masdari na asali na dukkanin baiwoyi na duniya da na lahira, wanda kuma shi ya cancanta ya zamanto an neme su a wurinsa, ba waninsa ba. Lokacin da mutum ya fahimci wannan, yana da sauƙi ya zamanto ya yi maganin wannan mummunan cuta na riya. Yana da sauƙin gaske ya zamanto ya yi maganin wannan riya ɗin, yayi maganin wannan mummunan illa wanda zai kawo masa cikas a cikin al'amarin addinin sa. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyi da daman gaskiyar Al-Qur'ani yayi bayani dangane da ire-iren waɗannan al'amura kan cewa mutane abin da ya kamata shine zamanto sun maida al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, musamman mu'minai wanda suka yi imani suka gaskata da Allah subhanahu wata'ala lazim ne ya kasance sun maida al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ya zamanto ko da yaushe shine suke gani cikin ayyukansa a cikin ayyukansu kuma saboda shine suke aiki. Alal misali daga cikin waɗannan ayoyi din masu girma akwai aya da Allah subhanahu wata'ala ya bayani cikin suratu Ali Imran aya ta 160. Allah subhanahu wata'ala yake cewa in yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dih. Idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku to babu wani wanda zai yi galaba akan ku, babu wani wanda zai rinjaye ku. Kenan mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ya zamanto Allah subhanahu wata'ala shine abin yardan shi, abin natsuwan shi a cikin dukkanin al'amuransa. Wurin sa yake fara neman taimako kuma yana ganin cewa dukkan al'amura suna hannun Allah subhanahu wata'ala ne. Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan ya taimake ku, in Allah ta'ala ya taimake ku to babu wani wanda zai rinjaye akan ku, saboda taimakon Allah subhanahu wata'ala kammalallen taimako ne, baya da wani naƙasi, cikakken taimako ne wanda ba wani wanda zai iya samun galaba akan sa. Domin Allah ta'ala shine mabuwai, shine yake da ƙarfi, kuma shine ma'abocin hikima, shi yafi sanin yanda zai taimake mutum ta yanda ba wani wanda zai samu galaba akan sa. Amma kuma Allah ta'ala ce wa in yakhzulkum, idan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabar da ku ya ki taimakon ku to faman zallazi yansurukum min ba'di, wane ne zai taimake ku, wane ne wanda zai iya taimake ku baya ga Allah subhanahu wata'ala? Ba ku da shi. Kenan babu wani wanda zai iya taimake mutum idan Allah ta'ala ya tabar da shi. Amma idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka babu kuma wani wanda zai iya zamanto ya samu galaba, ya samu rinjaye akan ka. Kenan anan wurin idan mutum ya yi tadabburi da kyau cikin wannan aya mai girma zai iya fahimta kenan Allah subhanahu wata'ala shine abin neman taimakon sa, shine wanda ya kamata ya zamanto mutum ya maida al'amarin sa zuwa gare shi idan yana neman rinjaye. Domin idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi to babu wani wanda zai yi rinjaye akan sa. Idan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabar da shi to babu wani wanda ya isa ya taimake shi. Idan Allah subhanahu wata'ala ya saye asara babu wani wanda ya isa ya taimake shi baya ga Allah subhanahu wata'ala. Kenan anan wurin idan mutumin da yake yin riya yayi tunani yayi tadabburi da kyau zai iya fahimta kenan waɗanda yake yin aiki saboda su gani su yaba, sannan daga baya samu taimakon su, hakikatan ba su ya kamata ya zamanto ya aiki ba don su gani, domin ba abin da suke iya yi masa, ba wani taimakon da za su iya su yi masa wanda ba za a samu rinjaye akan sa ba. Amma idan ya zamanto ya aiki saboda Allah subhanahu wata'ala, ya yi aiki saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala, ya yi aiki saboda neman taimakon Allah subhanahu wata'ala, to idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi babu kuma wani wanda ya samu zai samu laba ko ya samu rinjaye akan sa. Kenan idan ya kyautata tunaninsa ya tadabburi ya lura da kyau zai iya samun maganin wannan aikin da yake yi ta hanyar wannan aya mai girma. Shi yasa tadabburi a cikin Al-Qur'ani yana da matukar muhimmanci. Ya dace kasance musulmi suna tadabburi, suna tunani a cikin ayoyin Al-Qur'ani, suna lura, suna daukan darussa, suna daukan ibra, a cikin suna daukan tajruba a cikin ayoyin Al-Qur'ani masu girma domin magance matsalolin su na yau da kullum, sawa'an matsalolin su na ruhi ne ko matsalolin su na mada ne. To wannan kenan inda zamu iya ganin Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana kenan shi ne wanda ya dace zamanto an nemi taimakonsa. Saboda me? Saboda idan ya taimake ka ba wani wanda zai samu rinjaye a kanka. Amma idan ka je ka nemi taimakon wani ka manta da Allah subhanahu wata'ala to za a samu rinjaye a kanka. za a samu rinjaye akan ka saboda kenan baka jingina ba ga karfi wanda yake na asali ka jingina ne ga ainihin wato wanda yake matalauci wanda shi kankan shi yana nema wanda zai taimake shi Allah subhanahu wata'ala kuma sabanin haka ne kenan Allah subhanahu wata'ala nan wurin yana ja hankalin mu ya zamanto mun mai da al'amarin mu zuwa gare shi a cikin dukkanin al'amuran mu kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu dauke shi shine mataimakin mu na asali mun yi saboda shi kuma mu nemi yabonsa kuma mu nemi yardansa a cikin ayyukan mu wannan shine zai iya maganin halin da mutum ya samu kanshi na riya kuma shine zai iya maganin wannan cutar da mutum ya samu kanshi na riya ya zamanto ya gyara kansa ya yi aiki saboda Allah subhanahu wata'ala ba ya yi aiki ba saboda mutane da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعاله الطيبين الطاهرين